Wata hatsaniya da ta tashi a titin Ahmadu Bello daura da kasuwar Terminus a tsakiyar birnin Jos ta yi sanadin rasa dukiyoyi. Bayanan da na tattaro na nuni da cewa rigimar ta tashi ne bayan da masu zanga-zangar ENSAS suka nemi yin shinge don gudanar da zanga-zangar a wata mahada da ta ratsa kasuwar da wasu muhimman sassan hulɗar kasuwanci akan titin Ahmadu Bello. Yayin da na tunkari wurin da lamarin ke aukuwa na hangi hayaki ya turnike, mutane kuma sun rurrufe shaguna suna guje-gujen ficewa daga kasuwar. Na zanta da wasu ta wayar tarho.
Tijjani ba lamago. Asalin dai matsalan dama masu wayannan zanga-zanga na ne da suka taso suna zuwa dai wajen Ahmadu Bello dai to sai abin da ya fara zaman wani abu da aka fara jife-jife.
Akwai kone-kone da ni na gani a wurin ya lamarin yake.
Yanzu hakan na daidai ga Isban gama ga motoci guda biyu suna kone a wurin. Daidai mobil kuma wurin gaban Eco Bank ga motoci guda biyu suna kone a wurin. Amma sai mu na taso mu yi kokari ya kokari dai mun kakkare duke mutane a wurin gaba daya. Daidai wanda suka karfin mu daga gefe ka mu zo wurin shi na kasa ko kona motocin mutane. A yanzu kan alhamdulillah komai dai ba komai ya laba ga security amma tare da su komai da komai da gare mutane a tsaye a wurin kuma ga security amma dai ba wani abu.
Sunana Ado Sani Musa. Abin da na gani shine na zo ta daidai Jaiz Bank daidai junction din dai. Na zo na tsaya a shagon wani muna magana da shi muka ga wasu sun zo za su protest za su sa za su mounting checking point a wajen. Yaran da suke wajen suke sai abin da suka ce su ba za a yi protest a nan ba wajen protest wani kasuwa ne. Shikenan sai rikici ya balle su da su sai jefa-jefa ya fara shikenan kuma sai rikici ya balle aka fara jefa-jefa ana ta fasa motocin mutane aka fara sa wuta ana ta an kuma kona motocin wasu yanzu kaman Jaiz Bank duk an faffasa musu glasses other banks ma da sauran shops haka masu glasses wajen duk an faffasa musu glasses ne so abin yanzu ya fara zama kuma wani gidi ya zama ma ba magana protest bane sai dawo yana nema ya juya kaman saboda yanda dai plateau take sai zama ana attacking din mutane kuma
ita ko Amina Ahmad wace ta samu kanta a wurin hatsaniyar tace ta tsere da kyar amma an buga mata mota
motocin da suke zuwa kuma ya sai suna reversing kawai so those ones that are reversing is one of them that hit my car
wato wanda yake dawowa da baya
ni ma I'm trying to escape goma da mu ko na tsayar da shi
commissioner ya da labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang yace
yanzu haka yadda nake magana mun riga mun aiki jami'an tsaro zuwa gurin kuma suna ya kokari domin su kwantar da wannan hasamiyar da ta taso rigima idan ta taso ba ku san yadda za ta karasa ba waɗannan matasan da suka fara wannan ba su daina amma duk wanda yake da hannu ko a wani bangare yake idan an ba haka ba hukuma za ta daki mataki a kansu
a yanzu haka dai komai ya daidaita amma mutane na zaman dardar saboda rashin sanin abin da ka iya biyo baya in har hukumomi ba su dau matakan da suka dace ba Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.